大家没位啊
to jama assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya akwai jita-jita da ake ta bazawa a Najeriya cewa wataƙila shugaban Najeriya din Bola Ahmed Tinubu zai yi wa gwamnatin sa kwaskwarima inda zai canja wasu ministoci ya nada wasu ya sallama wasu to bisa ga al'ada duk dan siyasa da ke son ya zama minista yana buƙatar goyon baya daga jiharsa musamman daga wurin gwamnatinsa a bisa sanin haka za a iya dauka cewa Bello Muhammad Mutawallan Maradun wanda shine karamin ministan tsaro a yanzu zai iya samun goyon bayan gwamnatin jihar Zamfara ne yanzu Dauda Lawan domin ya ci gaba da riƙe wannan mukamin nasa ko kuma a ci gaba da barin sa a matsayin minista wannan ayar tambayar ta wajaba domin sanin irin zazzafan fadan da ke gudana a tsakanin wayannan mutane guda biyu musamman a shafinan duniyar gizo inda suke cince kuce suna zargin juna da abubuwa da yawa ba da bayan haka menene tasirin wannan fadan nasu akan mutanen jihar Zamfara da kuma ci gaban ita wannan jiha din to muna da muhawara da ke kan hanya amma kafin sannan bari mu ji ra'ayoyin wasu ƴan Zamfara din
ai abun biyu ne yanzu halin da ake ciki talakan Zamfara fa abin da yake so illa ya samu zaman lafiya ministan gara ake ta kalubalanta ta ya taso dama abin da ake so ga shugabanci ya za a ga abu a fadin yayin ka kuma ka gyara kuma ya taso tsakanin shi da Allah ana kokarin a kai karshen matsalar ga ita ce talakan Zamfara ke so shi wannan mai tuka me yayi ina ka taba ganin ya je jaje ina ka taba ganin an dauke sojoji Dauda ya tashi tsaya ce sai an maida su tunda ya ce dauke su ake daga Abuja an kwace kai shugaban sojojin gaba daya an kawo su kusa don a kai karshen matsalar tsaro kuma ya tattaro wani aiki a tashi tsakani da Allah kamar yadda shi Mutawalla ya zo Dauda ya roki arziki ya roki alhurma a taro a kai karshen matsalar nan ita ce da mu mutanen Zamfara wannan shine ra'ayina
sunana Jabiru Muhammad Karu a gaskiya wannan takaddama da suke faruwa tsakanin gwamnati da shi yanzu ta Dr. Dauda Lawan Dare da gwamnatin da ta gabata ta karamin ministan tsaro na yanzu wato Bello Mutawalla abu ne wanda dole sai gwamnatin da ta shigo ta yi bincike a kai saboda jiha ta riga ta ɗaiɗaike abubuwa sun riga sun lalace kuɗaɗen da ya kamata a yi amfani da su amma talakawa aiki ba a yi ba hankalin mutane ya tashi saboda tsaro sannan akwai allegations iri-iri daban-daban da shi wannan karamin minista ta tsaro yake fuskanta.
To haka ne to kamar da muka ce akwai muhawara kuma wakilin ma'aikatan gusa Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana ita muhawara din a tsakanin gigga guda biyu na jam'iyyar da ke mulki ta PDP da kuma jam'iyyar adawa ta APC ba tare da bata lokaci ba zan ba Abdulrazak din ya gabatar da bakin nasa.
Jama'a sauraronmu assalamu alaikum barkamu da kasantuwa da juna a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya shiri da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. A wannan lokaci za mu tattauna ne da wasu muhimman mutane guda biyu daga jihar Zamfara musamman kasokan tattaunawa da kasance ne a kan cece-kuce da takaddama da ke tsakanin tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalla wanda shi ne karamin ministan tsaro a Najeriya da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal a kan abin da shafi ita kanta jihar ta Zamfara. Domin samun nasarar tattaunawa na shiri kai tsaye ina tare da sakataren jam'iyyar PDP na jihar Zamfara Naziru Ibrahim Rufa'i a malam Naziru ina maka barka da shigo a cikin wannan shiri.
Salamu alaikum ina ba godiya da wannan gaida da kai mani ko muna tare da kai insha Allah. Salamu alaikum
daga bangaren tsohon gwamnan jihar kuma ministan tsaro a matakin kasa wato Bello Mutawalla akwai sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar APC na jihar Zamfara wanda kuma shine tsohon babban darakta mai kula da sashen yan jarida a lokacin mulkin gwamna Mutawalla wato Yusuf Idris Gusau. Malam Yusuf muna maka baka shigo a cikin wannan shiri.
Malam Abdulrazak muna godiya kuma muna godiya da fannin karama da kuma ga yadda muka aka yi wannan shiri.
To malamai za mu soma wannan shiri a sanin ku ne cewa bangaren ku guda biyu wato shi gwamnan Dauda da shi minista Bello Mutawalla akwai takaddama kwarai da gaske musamman abun da shahi zargin juna da abubuwa wai bari in soma da shi malam Naziru na bangaren gwamnati ne ke yanzu a jihar Zamfara a menene babban matsala tsakanin wayannan mutanen guda biyu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai ina ma Allah godiya samu na cikin wannan tattaunawa mai albarka a wannan gidan rediyon ne albarka. Ban tunanin akwai wata takaddama tsakanin mai girma gwamna da shi mai girma tsohon gwamnan jihar Zamfara ko ministan tsaro a yanzu, wanda take tsakanin su gudun tsere tsakanin yanayin da aka gabatar da gwamnatin jihar Zamfara a baya da yadda shi ko mai girma gwamna Dauda ya karbi gwamnatin. To wannan abu ne shi ne takaddamar da mutane suke ganin kamar ana samu tsakaninsu, ba wai tsakaninsu ba ne, a'a. Abu ne wanda ya shafi al'umma, shi wanda ya gabata ya yi abin da ya tsaya na tsawon shekara hudu, ya yi mulkin da ya tsawon shekara hudu, shi ko mai girma kuma da Dauda Lawal Dare ya zo ya fito takara, Allah ya bashi nasara ya karɓi gwamnati. To irin abubuwan da aka tarar cikin gwamnatin ne dole zuciya ta yi nauyi, shi ke sa abun na damar da shi His Excellency har za ka ji yana nuna damuwa yadda ya karɓi jihar.
Malam Nuru, kai magana dunkule, abubuwan da aka tarar kamar yaya?
Kamar yadda ka sani, 2019 Allah ya ba mai girma gwamna Danla Mutawalla da mulkin jiha, duk da ba zaben mu aka yi ba lokacin muna tare da shi. Amma da yanayi na shari'a da kuma wasu abubuwa da suka faru, tsohuwar jam'iyyar shi ta yanzu ta ruguje kanta, Allah ya ɗauki mulki ya bashi a cikin jam'iyyar PDP, aka shekara uku yana mulki daga baya, kafin shekara uku ta ƙare ya koma APC, sai kuma mai girma Bola Dauda Lawal Dare ya yi fito takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP, Allah ya bashi nasara. To abubuwan da mu yanayin mulki Danla Mutawalla shi ya sa al'ummar jihar Zamfara suka kungura da mulkin suka musu mulkin ya ƙare. Kuma suka zaɓi mai girma Dr. Dauda Lawal Dare a matsayin yanzu ya kawo sauye-sauye da ci gaba a cikin jihar Zamfara. Lokacin da His Excellency ya karɓi gwamnati, aka yi kwamiti na karɓar mulki, to a yi isko abubuwa da yawa. Bayan abubuwan da aka gani na zahiri na rashin samun ci gaban da aka tsammana ƙarƙashin gwamnatin na Danla Mutawalla, kuma a yi isko wasu badakaloli na ɓanna da aka samu na kuɗaɗe da mismanagement da wasu abubuwa da ba a yi tsammani a samu bai irin shi ba, to wannan abun ya sa duk lokacin da aka ɗauko yanayin da Danla Mutawalla ya gudanar da mulki, to duk wanda ke cikin wannan gwamnati zai ji rayuwar shi ta ɓaci. Ganin an karɓi gwamnati domin a kawo ci gaba aka shekara uku babu ci gaban da aka samu.
Malam Naziru, kamar kenan wannan shine dalilin da yasa ake ta wannan takun sa ake na tsakaninsu. To bari mu koma ga shi Malam Yusuf Idris, sakataren labarin APC, wanda shi ke bada kariya ga bangaren shi tsohon gwamna Mutawalla. Malam Yusuf, kaji maganganun shi sakataren PDP wato Naziru, me za ka ce akan wannan magana ta shi?
A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muna yi ma Allah godiya mai kowa mai kowa wanda cikin ni'imar rayuwa ya azurta mu da nasa wannan shiri na Voice of America domin yin bayanuna masu muhimmanci da al'ummar ƙasa ko kuma al'ummar duniya baki ɗaya. Kamar yadda ka saurare shi na saurare shi na ji shi, kuma tare da shi aka yi gwamnatin Mutawalla wanda yana cikinta. Kamar yadda yake ƙoƙarin ya nuna wani abu, to media ta fahimta da kuma abinda al'umma suke kallo da abinda ake a jihar Zamfara ba ta kaddama abinda ya isko ba ne, domin ai abinda ya isko shi ne girma gwamna Dauda, ai ya isko abu a rubuce. Ita kuma transition na gwamnati, idan gwamnati za ta wuce za ta rubuta abinda ta bani gaba kan dogo, ba abinda baka yadda ba ne za ka dawo ka kira ka ce to wannan ai baka yadda ba, wannan baka yadda ba. Amma idan ka kula shi yanzu mai girma gwamna Dauda ya tafi dazuzzuka a jihar Zamfara ya yi kamfen da matsalar tsaro, ai ba cewa ba ya aiki ba lokacin da yana kamfen ba, ba ya ce ba ya aiki ba ko kuma ba a kawo ci gaba ba. Abin da yake ce ga mutanen karkara cewa laifin mai girma gwamna Mutawalla ne lokacin da yana gwamna, wannan matsalar tsaro don Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi cikin sati biyu da kake wannan matsalar tsaro. Bukatun shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya mishi hikima, ba ya mishi dabara, ba ya mishi wani. Sai da shi
sai ba shi kuma sai ba shi kuma da yake wanda a waje yake kamar dan kullu ne mai kallon kullu ba yana kallon kullu domin in ka kula sai mai girma gwamnati da farane yanzu bai taba yin aikin gwamnati wani wuri da in ba a tabbaci ba bai taba yin harkar siyasa ba ko rika rufin kala appointment babu wani misali da ya taba rikawa in ba aikin banki ba abin da yake tsammani kamar yadda ake aikin banki haka ake aikin gwamnatin jiha to da shi koyi ka abin ya gagare shi ya ji karfin shi to shi ne sai yake kokari yanzu ya dauki laifukan matsalar tsaron ya mai da ita jingina ta mai girma ba ministan tsaro na kasa ne yanzu
to kenan wannan shi ne dalilin kuma na daura ta kuɗa mara ta ganin sauki da kuma da martani
ai babu dalilin da zai sa mutum ya ce ya maka kazafi misali yanzu ai matsayin shi na gwamna idan zai magana a kafafen yaɗa labarai ya kamata ya san maganganun da zai yi ma ya faɗa domin shi yanzu duk maganar da ya faɗa magana ce wanda za a ɗauka matsayin shugaba ya yi ta waɗansu maganganun da yake gana ai yana kallon idan mukai shiru ko mu hakale shi abin da ya faɗa gaskiya ne kenan
to ba
hali duk wannan maganganun da ya faɗa cikin babu magana ta gaskiya ciki ko daya
to malam Naziru kaji shi ansa da ya bada shi ita ta kaddama mara kuke yanzu kayan mu ci gaba ana madadin wa ake yinta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kare jam'iyyun kula daban-daban ko kuma ra'ayoyin gurban da
to a gaishe ku to idan Allah ya kai mu rana to za mu shi gaskiya ne lokacin da yake campaign neman a zabe shi gwamna Dauda Lawan ya taba alƙawarin cewa in an zabe shi din zai kawo ƙarshen harkar tsaro a Zamfara a cikin makonni biyu kacal sannan kuma gaskiya ne shi Bello Mutole ya taba zargin tsofaffin gwamnoni cewa suna da alaƙa da kusanci da ƴan ta'adda sannan me yasa shi Bello Mutole din ya dinga haɗuwa da shugabanni ko kuma jagororin ƴan ta'adda din a cikin gidan gwamnati na Gusau duk wannan suna cin abubuwan da muke son tabawa in Allah ya kai mu rana wato yanzu muna godiya ga su bakin namu wato Naziru Ibrahim Rufa'i da kuma Yusuf Idris Kusau da kuma musamman shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaura da ya haɗa mana wannan muhawara tare da su a madadin su Aliyu Mustafa Sakwati ne a Washington mun ba ku lafiya.